رحلي سريري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai taron albarka masallacin sabilul huda domin ci gaba da karatun mu na littafin umdatul ahkam wallafar al-hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da yau muna rana al-khamis da ran juma'a wanda ya daidai da 16 ga watan safar shabiyar ga watan safar miladiya hijriya ta annabi sallallahu alaihi wasallama 1445 wanda ya daidai da 31 ga watan takwas miladiya ta 2023 a darasin da ya gabata muna cikin da kitabul hajj muna babe na biyu da malam ya kawo mana abin da ya dace wato wanda ya dauki harama ya sanya na tufa wanda ya dauki harama abin da ya dace ya sanya kuma abin da yake da abin da yake santa kare zaman to ya sa su wanda hadisi na karshe da muka dauka a darasin da ya gabata hadisin Abdullah ibn Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi da yake cewa anna talbiyata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle talbiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi ita ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wato wannan ita ce talbiya wanda muka ce dukkan mutumin da ya zamanto ya dauki ihrami ya dauki harami da niyya umara ko haji to abinda daga ya dauki yayi niyya zai ringa yin wannan talbiya zaka yi tai tun kan hayyaka ta zuwa makka kana ta labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka zakkaitai har lokacin da kaje zakkai tawafi sai ka dan dakata idan ka gama tukun zakka ci gaba da yi ga mutumin da ya zamanto wato haji ce zai yi har sai wato ya kai lokacin da rana ta 10 ga wata idan an yi jiwa tukun mutun zai zamanto ya aije tarbiya sannan mun ga ruwaya da ta karu ta Abdullahi ruwaya Abdullahi bin Umar ya kasance yana yin karin cewa labbaika Allah labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu bi yadika war raghba'u ilayka wal amal to Abdullahi dan Umar ya kasance yana kara wannan shi yasa malamai su kai sabani shin ya dace ka kara wani lafazi akan lafazin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko bai dace ba wasu malamai dalilin wannan ziyada ta Abdullahi suka ce babu laihi idan ya zamanto ma'anar shi wato tana qariba ce tana kusa da wannan ma'ana irin ta Abdullahi amma wasu daga cikin malamai suka ce a ka tsaya a inda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wato shine abin da ya zamantawa wato ya hi dacewa sannan kuma mun gani cewa ita wannan talbiya labbaik allahumma labbaik wato shin rukuni ne ko wajibi ne ko kuma sunna ce wadda take mustahabba magana wadda ta hirin jayi wajen malamai ita ce wajibi ce cewa wajibi ce daga cikin wato wajiban haji kuma wata alama ce daga cikin alamomi na abin da ya shafi wato haji saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ba a samu ba ko so daya ya dauki niyya umara ko haji ya bar yin wannan labbaik allahumma labbaik bari dai akwai hadisi ma da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa atani jibril alaihi salatu wassalam jibril alaihi salatu wassalam yake annabi yake cewa ya zo mishi ya umurce shi da ya umurci sahabban shi su ringa daga wato sautin su da abin da ya shafi wannan labbaik allahumma labbaik haka kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake khuzu anni manasikakum ku karba daga gare ni wato abin da ya shafi aikin hajjin ku ina abin da annabi yayi wajibi ne abin da ya shafi wato gazo da shi akan wato ibada ko kuma akan wato wannan aiki na wato hajji yau za mu tashi hadisi na gaba الحديث الثامن عشر بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. وتوانا حديثي أول لفظية وفي لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ذي محرم. وتوانا حديثي دمال يكا ومن الرواية لقى أبو هريرة لا تتبتا أغريش يكي تيوى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يكي تيوى أي بايا حالتا كما تي ود تاي إيماني دا الله تاي إيماني دا الله سبحانه وتعالى سنن تاي إيماني دا أقوي رانا تاشن على القيامة. النبي يتي أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. Wato da tayibu ya guro tsawon wini da dare ba tare da wani muharrami a tare da ita ba. Wato duk macen da tayi imani, duk mace wadda take mummuna bai dace ta tashi tayibu ya guro ba tare da muharrami ba. To ya zo a wani lafazi sai ya ce masiratu yaumin, wato tsawon wato yini guda, a ce za ta yi bulaguro yini guda ba tare da muharrami ba, wannan bai dacewa. Bari wata ruwaya ta zo ya ce masiratu thalathata ayyamin, akwai ruwayar da ta zo ta ce masiratu yawmaini, akwai wadda ta ce yawmu wahida, akwai wadda ta ce laila wahida, akwai wadda ta ce farsakhi. To dukkan wannan ruwaya idan ka tattara su, malamai suka ce mace ba za ta yi bulaguro ba tare da muharrami ba tare da ita, sawa'un bulaguro na shari'an musulunci ne ko kuma sabanin hakan. Kinan shine duk macen da za ta yi bulaguro abin da yafi dacewa, shi yasa annabi yace tu'minu billahi wal yawmil akhir. Kenan ana magana game da mace wadda take musulma, wadda tayi mummuna ce tayi imani da ubangiji subhanahu wata'ala, sannan tayi imani da gobe ranar tashin alqiyama, sai yace an tusafira da tayi bulaguro. Idan aka ce bulaguro shine kuma ka tashi a al'adance dai an san ina ne zuwa bulaguro, to wannan bulaguro da mace za ta yi dole ana buƙatar muharrami a tare da ita ta yi bulaguro da shi. Sannan wane ne muharrami? Wane ne muharrami? Wanda ba ta iya arman shi ba, sai ka ƙara ƙaidi guda. Wanda ba ta iya arman shi ba, ko kuma wanda haramun ne ta aure shi ko ya aure ta, misali. Kenan sai ka ce har abada, wanda haramun ne ya aure ta har abada. Me yasa aka ce har abada? Misali kai ne ka armi wato wata mata tana da kanwa, kaga kuna tare da yayarta, haramun ne ka arme ta. Amma idan baka tare da yayarta ba sai ka arme ta, kun rabu da ita, sai ka je ka armi kanwarta ta, ko kuma idan Allah subhanahu wataala ya mata rasuwa sai ka armi kanwarta, ko kuma idan kun rabu yake je kaga kanwata ta kuma ka arme ta lahiya da. Kenan wannan muharrami shine mutumin da haramun ne ya arme mace wanda yake har abada. Kenan misali kamar wa ko kane ko uba ko da, to wannan su wanda haramun ne ya zamanto arme tsakankanin ku, shine ake ce ma muharrami. Ba irin muharrami ba wanda a istilahin mu yanzu da ake ganin wani muharrami na ne ko kuzan ko wani abu wanda yana taka waje wanda ba nashi ba. Wannan matsala ce wadda duk da wata gaba idan ta zo min yi bayani a kanta, duk da me ake ce mishi abu ne wanda da yawa ana hwada akan kuskuren wannan na cewa wani kuzan ina ne ya iya shigowa gidanmu ba tare da na sanya hijabi ba ko kuma na sanya shamaki tsakaninmu da shi. To wannan bai dacewa haramun, ko kanan mahaifinki ne ko kanan kaunan dan kanan mahaifinki shine ake ce ma kuzan, ko kuma dan kanwar mahaifiyarki ko yar mahaifiyarki matukar wato zai shigo gidanku, abinda yafi dacewa shine ki sa shamaki tsakankanin ku, ki sa hijabi. Wannan ba muharramanki bane saboda yana iya ya zamanto ya aure. To annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace bai halatta ta yi bulaguro ba tare da muharrami ba. To nan balan ya kawo mana wannan hadisin dan me yasa? Saboda muna cikin babe na abin da ya shafi haji, kuma haji sai an tashi an tafi, idan kage shi yasa malamai suka ce yana daga cikin sharadin wajibtar hajji akan mace shine ta samu muharram idan misali tana da kudin hajji ta tahi malamai suka ce in dai bata da kudin da zata biya ma muharraminta to wannan hajji bata zama to wajibi ba akan ta amma idan tayi da hakuri lokacin da ta samu kenan sai ta biya mishi su tahi in mijinta ne ta biya mishi sai su tahi in kuma wani muharraminta aka samu uba ko kuma wani ko kuma da ko kuma kane kowa kenan sai su tahi kenan wannan shine hadisin abin da ya kumsa to malamai suka yi sabani game da abin da ya shahi irin zuwa haji ko kuma zuwa wani bulaguro wanda misali an samu amintuwa ta jama'ar da suke tare kenan a cikin tahiyyar ta su misali tahiyya ce ta jama'a ta mata ko kuma tahiyya ce ta jama'a amma akwai wasu maza wanda suke kula da wannan tahiyyar kuma amintattu ne to shin wannan tahiyyar tawagar wannan za su iya bulaguro matan za su iya bulaguro ba tare da muharrami ba ko kuma dole sai da muharrami to malamai sun yi sabani akan wannan dan malikiya sun ta yi ganin cewa idan an samu wato tawaga wanda suke amintattu to wannan ba laifi mace tana iya bulaguro a wannan hakan haka kuma wato bangaren shafi'iyya ma suna da wani kauli amma magana wadda take wajen malaman hadisi shine cewa koda an samu wato mutane wanda suke amintattu mace bayya halatta ta yi bulaguro ita kadai bayya halatta ta yi bulaguro ita kadai ba tare da muharrami ba misali kowane irin bulaguro malamai suka ce koda bulaguron minti 30 ne aje a dawo bayya halatta ta zamanto ta yi bulaguro akan wannan dalili kuma akan wannan lokacin da ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama matar shi ta yi tahu ta haji zata yi haji shi kuma sunan shi ya huto cikin wanda za a ta yi fagen daga a ta yi yaki da su da ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka sai ya ce annabi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya ce ai shi matar shi ta huta zata ta yi haji annabi sallallahu alaihi ya ce kuma shi gashi nan an sa shi cikin wanda za su ta yi yaki amma anan annabi me ya ce mishi ya ce in talik fa hujma amra'atik ya ce ka je ka yi hutaka bi matarka ku je ku yi haji saboda bai halatta mace ta yi bulaguro ba tare da wato wanda yake al-muharrami ba shi sa malamai suka ce abin da yafi dacewa kenan koda haji ya zamanto ta samu muharrami duk da mas'ala ce wadda take da khilafiya wajen malamai amma da yawa hatta da malaman irin su Ibn Usaymin suna ganin bai dacewa mace ta yi bulaguro wato sai da wato muharrami ta yi bulaguro ita kadai wato bai dacewa sannan yana daga cikin me yasa aka hana ta ta yi bulaguro saboda ita mace wato wani guri ne ko a ce mazunna ce ta abin da ya shahi shahawa sannan kuma ta kasance ba ta iya kare kanta ba a karan kanta dole tana buƙatar wanda zai kare ta ga kuma abin da ya shahi naqisatu aqlin wa dini kamar yana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hankalinta a tawaye yake haka kuma abin da ya shahi addininta nan da nan za a iya samun wani ya yaudare ta kuma malamai suka ce tana da nan da nan mace za ta iya ba da kanta ta amintu da mutum to ka gani saboda dukan wannan sai shari'ar musulunci dan ta kare wannan ta sanya idan mace za ta yi bulaguro dole ta zamanto ta samu wani wanda yake muharrami muharramun ma ba karami ba wanda yake mai hankali zai iya kare mata wasu al'amura mai hankali ba mahaukaci ba kuma babba ba yaro ba wanda yake zai iya kare mata wato wasu abubuwa kenan ala kulli hal wannan hadisin zan mu gani yana mana bayani game da haramcin bulaguron mace ba tare da muharrami ba idan zai ta yi bulaguro sai da wato muharrami kuma kowane irin bulaguro kamar yadda malamai suka gani kamar idan ya zama to bulaguro ne na ibada ko kuma bulaguro ne wanda yake kawai an ta yi bulaguro ko na sada zumunci ko wani abu makamancin haka kowane iri bai dacewa haka malamai suka ce kuma wannan gabaki ɗaya ne hukuncin mata ba a ce ba wannan a latijuwa ce tsohuwa ce ai za ta iya bulaguro in kuma budurwa ce a ce ba ta yi ba ko kuma a ce wannan a wani tana da kyau wannan kuma bata da kyau ga ta nan Allah ya yi ta haka a ce ita sai ta iya bulaguranta ko kuma a ce wacce kaza ce wacce kaza ce a gabaki daya malamai suka ce ya hukuncin wato game da abin da ya shahi wato mata ne kowace irin mace ce bai halatta ya zamanto wato tayi bulaguro sai da wanda yake muharramanta. To amma akwai wasu halat wanda shari'a ta togance cewa mace tana iya bulaguro a lokacin. Na farko wanda wannan kuma malamai sun yi ittifaki akan na farko shine wato yin hijira. Yanzu mace tana gari na kafurai sai zamanto an hana ta tayi addinin ta, kuma ga wani gari wanda yake nan musulmai tana iya zuwa can tayi addinin ta lahiya lau, hijira ta samu hanyar da za ta iya yin hijira, ba ta ce ba sai ta yi hijiran Muharram yana kenan za ta tashi tayi hijirar ta. Sannan kuma na biyu shine musulma wadda wato aka yi misali garkuwa da ita, a ce ƴan kidnapping sun kama ta sai ta samu ta kubci, ba ta ce ba sai da Muharram, kaga nan dole za ta zamanto ta ci ta kare ta fita ta yi koma ina ne ta shiga. Kenan wannan hala guda biyu malamai sun yi ittifaki akan ba sai da Muharram ba wannan mace tana iya ta tayi hijira ce da garin kafirci ta dawo garin musulunci, da kuma wato idan misali irin ƴan garkuwa sun kama ta to wannan wato sai ya zamanto idan ta kubce ta zamanto ta fita ta iso garin musulmi ko kuma garin su in Allah subhanahu wataala ya bata ta kwanta yi tunanin wanda yake al-muharram muharramin ta. Ina gurguje wannan hadisin abin da ya kumsha. Sai babu na gaba malam yace babul fidya, wato baban da zai mana bayani game da abin da ya shahi fidya. Da aka ce fidya da Hausa ana nufin fansa, wanda wani abu ne wanda yake wajaba akan mutum a ibada a sababin barin wani wajibi daga cikin wajiban haji. Idan ka bar wani abu daga cikin wajibatul haji to fidya za ta kama ka, ko kuma ka aikata wani abu wanda yake misali irin mahzuratul ihram, abinda wanda mai ihrami bai yayin su, kamar yadda mun gani wasu a baya, kai ne kana da ihrami sai ka sa riga ko ka sa turare ko ka aske gashi, to wannan fidya za ta kama ka akan wannan. Kenan ma'ana wani badal ne za ka yi akan wani wato tawaya da ka samu cikin wato aikin ka na haji ko kuma aikin ka na ibada. Yanzu misali da aka ce za ka yi fidya, ka zo kana ɗauke da ihrami sai ka sanya riga wadda take dumkakka ko ka sanya wando, ka ka taka mahzurat, to sai aka ce to gurbin wannan da ka taba ka samu rage a cikin aikin ka na haji, abinda zai toshe maka wannan shine kayi fidya. Kayi fidya ita ce za ta toshe maka, wanda fidya kuma ta samo asali ne a cikin Alkur'ani kamar yadda faɗa Allah subhanahu wataala yake cewa faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Allah yana bada game da abin da ya shahi wato wanda yake aikin haji, yace faman kana minkum maridan, wanda ya kasance bai da lahiya, aw bihi adan min ra'sihi, ko kuma yana da wata wato wani ciwo a kan shi har ya kai ya aske kan shi, kamar yadda zan mu gani wato sababin sabkar wannan ayar gawaye kamar yadda wannan hadisin na farko zai mana bayani. Allah ya ce fa fidyatu, to zai yi fidya shine min siyamin, yayi azumi, au sadaqatun ko kuma sadaka, au nusuk ko kuma yayi yanka. Idan wannan aya ita ta kawo mana abin da ya shahi wato fidya. Hadisi na farko malam yake cewa an Abdullah bin Ma'akil qala jalastu ila Ka'ab bin Ujra fa sa'altuhu an al-fidya fa qalat نزلت فيا خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك إلى ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك إلى ما أرى أتجد شاة فقلت لا فقال صم ثلاثة أيام أو أطئم ستة مساكين لكل مسكين نصف صائم. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة aw yahdi shatan aw yasuma thalathata ayyam. Wato wannan hadisi na Abdullah bin Maqil, yarda Allah ta tabbata a gare shi, da Abdullah bin Maqil ɗaya daga cikin tabi'ai thiqani, shine ya rawaito mana wannan hadisi. Yake cewa jalastu ila Ka'ab bin Ujra, yace na zamna wata rana wajen Ka'ab bin Ujra, fa sa'altuhu anil fidya, sai na tambaye shi akan abin da ya shafi fidya. Qala, sai yace nazalat fiyya khassa wa hiya lakum amma. Ka'ab sai yace wannan ai ayat fidya ko kuma hukuncin fidya ya sabko shi, an sabko shi ne wato gare ni ni kadai, amma wa hiya lakum amma, amma hukuncin kuma gabaki ɗaya na al'umma ne. Wato shi ne sababin da kissar da ta faru a kan shi har aka sabko hukuncin fidya. Ya ne ne ta faru? An tahi yaƙi, yaƙin wanda aka yi sulhul Hudaybiyya, sun taho wanda daga Makka zuwa Madina wajen kilo 450 ne, kuma sannan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙaho suke cin wannan waje, wanda Annabi da ya huto hajji, da ya huto 25 ga Zulqa'ida, sai wajen 4 ga wata ya dai, wajen kwana 9 yayi akan hanya, wajen kwana 9 yayi akan hanya, saboda tahiyya ce za a yi a ƙafa, wani yana da wato abin hawa, wani kuma bai da, kuma ga zahi na sahara. To yace sun huto sun yi wannan tahiyya, suna wannan tahiyye, to sai zamanto ba ka samu ba ruwan da zaka yi wanka, dauda kuma idan ta taru ka gani jiki yayi zuwa, dauda sai ta taru kuma ta zamna, ka ƙara zuwa sai kai wannan. To ta kai su ga haka ga haka ga haka, shine yace umirtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wal qamalu yatanatharu ala wajhi. Wato suna tahiyya an ya da zango ya je yana hura wuta, sai zamanto zahin wannan har ya kai kwalkwata take zubowa daga kanshi, yana goge ta. An san kwalkwata ne? To saboda kwalkwata ina take zama dama? Kai inda kuma muke da kwai, inda kuma ke da kwai dauda. To saboda an yi kwanaki sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan wanka ma da zakai babu, kuma haka ake tafiya ga gajiya ga komi, yace tana zubowa, sai aka kai shojan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To da aka kai shojan Annabi sallallahu alaihi wasallama, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma kuntu ara alwaja'a balaga bika ila ma ara, yace wallahi ai ban san ba wannan ciwo har ya kai ka ga wannan abin da nake gani. Saboda ya gani wato gashi nan kanshi da wannan, kuma an dauko wato abin da ya shafi ikrami, to shi yasa wannan aya yayi ta sabkuwa a kanshi. Sai Allah yace ai fa man kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Yana abinda zai yi kenan shine zai yi fidya. A wata ruwaya ya zo nan, an samu kokwanto daga mai ruwaya, yake cewa au ma kuntu aral jahada balaga bika ila ma ara, ai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi ai ban yi zatan ba wato wannan wahala. Idan aka ce aljahada ana nihi da almashaqqa, ta kai ka haga haka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mishi wato ihliq ra'sak, kamar yanda yake a wata ruwaya. A wata ruwaya Annabi ya ce mishi ya aske kanshi, kenan kai kuma wanda kake da ihrami in ka aske kai kafin aje haji, kenan ka gani ka taka abin da yake mahzurat, dole sai kai mi, sai kai fidya. Sai Annabi ya tambaye shi atajidu shatan, shin kana da ka samu abin da yake karamar busa, akuya ko kuma tumkiya, ka samu wannan? Fa qultu, sai yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallama la a wallahi ba zai samu. Fa qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace mishi sum thalathata ayyamin, to ka azumci kwana uku a madadin wato tunda baka samu ba wato shatin da zaka yi hadaya da shi. Aw at'im sittata masakin, ko kuma ka ciyar da miskini miskini shidda, likulli miskinin nisfu sa'in, kowane miskini ka bashi rabin sa'i. Kenan nan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye shi ka samu dabbar da zaka bada ta akan fidya, yace ba ya samu ba. Annabi yace to ka azumci wato kwana uku, kenan shine a madadin fidyarka, ko kuma mi, ko kuma kayi ciyar da miskini wato shidda kowani miskini kuma ka bashi rabin sa'i rabin sa'i sa'i guda muddu nawa ne muddu hudu kenan anan da muka zo kitabuz zakat mun gani cewa sa'i guda yana yin kamar kilo 2 da wani abu shi bai kai ba kilo 3 wasu suna ba da kilo 3 kamar tiya guda haka kamar kilo 2 da rabi shi kuma rabi zakka bara kenan duk miskini guda zakka bashi kilo 1 kilo 1 da rabi da dakar kilo 1 dakar zakka bashi kenan shine abin da zakka bada zakka ce da miskini shidda in baka samu ba wannan abatar waya he yazo yace fa amarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam he ya umarce shi an yut'ima faraqan bayna sita wato yatiyar wato alfaraq shine wato wani sa'i ne babba fara'i faraqi guda shi sa'i uku ne wani ma'aunin su ne kamar wani katon kwando misali ko kuma katuwa wata guga guga ita kuma tana walwalar ta sati sa'i uku ne shi kuma sa'i uku muddu nawa kenan muddu 12 yace to ya ciyar da wannan faraqin ga mutun shidda kenan ya wadatar da shi kenan misali muddu 12 kenan kowa a bashi muddu 2 kenan shine a wannan ruwaya sai ya ce au ya hadiya shatan au ya hadiya shatan ko kuma ibada wato yayi hadaya da shatu guda au ya sumu salasata ayyam ko kuma ya azumci wato kwana uku to wannan kamar yadda muka gani shi Abdullahi bin Maqil shine wato ɗaya daga cikin tabi'ai yazo wajen shi Ka'ab bin Ujra idan ya tambaye shi akan fidiya sai ya bashi wannan had labarin sannan muka ce sababin nuzulin ayar wannan da Allah subhanahu wataala yake cewa faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin kaga da yace fa fidyatun min siyamin kenan azumi nawa ne zakai azumi uku aw sadaqatin ko kuma kace yadda miskini nawa miskini shidda aw nusuk ko kuma kai yanka ka bada hadaya ta dabba karamar dabba kenan wannan shine game da mutumin da ya taka wato abin da ya shahi wato mahzurat ko kuma ya bar wani wajibi kenan abin da zai to sai malamai suka yi sabani shin wannan fidyar da zakai akan tartib ne ko kuma ala takhir misali sai in baka da dabba ne tukun zakka zo ka yi azumi in baka iya azumi ba tukun zakka ciyar da miskini ko kuma kawai kai tsaye wanda kake so zakka iya dauka to malamai suka ce abin da ya bayyana game da abin da ya shahi ayat da kuma hadisan da suka zo yana nuni akan kana da zabi kana da zabi kai ne ka taka mahzuratul hajj kaga baka da kudin da zakka iya ciyar da miskini shidda baka da kudin da zaka iya sayan dabba kai hadaya sai kai azumi kwana uku idan baka ba zaka iya ba kuma kana iya ka bada fidiya sai ka sayi fidiya ka bada ko kuma ka ciyar da miskini wato shidda kenan wannan abun ɗaya ne zakka zaba kai ba dukan su ba zaka yi kuma ba a jere bane ba sai baka da wannan kai wannan a zakka zabi ɗaya kamar yanda malamai wato suka wato ambata to dukan idan ka bar wajibi a cikin ayyuka na haji abin da yake kanka shine fidiya misali kai ne kai ihrami ka zo aka zo miqati sai ka dauki niyya ba tare da ka sa ihrami kwari ba kaya wannan wanda suke na lubsul ihram kan da rigarka ta zaman gida idan ka nan ka taka mahzuratul ihram to abin da yake kanka shine zaka yi fidiya wasu malamai suka ce misali ko kuma ka huce miqati kaga wajibi ne ka tsaya akan miqati jidda malamai sun yi sabani wasu malamai suka ce idan ka wuce miqati baka dauki ba niyya abin da yake kanka shine ka dawo miqati ka dauki niyyar wannan ko kuma wasu malamai suka ba da rukhsa misali idan har ka wuce ba ta yanda za a yi ka dawo saboda ka bar wajibi kenan sai ka yi fidiya azumi uku ko kuma wato abin da ya shahi ciyar da miskinai ko kuma ka ba da hadaya to wannan kuma idan ka zamanto abu na biyu ka bar misali ranar arfa wanda ya tsaya a wunin arfa ba zai huta ba daga hilin arfa sai idan rana ta hwada to kai sai ka huto rana ta hwada maka ba a ge ba a cikin wajen ba to kai ma nan fidiya ta kama kenan nan kai ma sai kai fidiya saboda ka bar abin da yake wato wajibi ko kuma ya zamanto baka kwana ba a Muzdalifa kwana a Muzdalifa wajibi ne kai da ka zo kawai sai ka wuce ka tahi wato Mina to shi ma nan fidiya ta kama ka wajibi ne ka bari ko kuma ya zamanto ramyul jamarat jiwa da ake yi kaga wajibi ne jiwa ta 10 da 11 da 12 da wanda ya kara zuwa 13 wannan duka wajibai ne idan baka yi su ba dole sai ka yi fidiya ko kuma ya zamanto hatta da talbiya ga malamai da suka ce wajibi ce ya zamanto kai hajjin ka ga baki ɗaya baka ce ba labbaik allahumma labbaik ka yi da hajji to nan ka bar fidi ka bar wato abu wanda yake wajibi sai ka yi fidiya idan dukkan abin da yake wajibi idan ka bar shi fidiya ta kama to akwai abubuwan kuma wanda fidiya ba ta musu misali mutum ne ya kusanci iyallan shi lokacin aikin hajji ko an san ko daga Arafa ana Mina kafin ayyamul hajji su ida to wannan hajjin shi ta lalace shekara mai zawa kuma ya yara mata ko kuma wanda aka ba imma arami baka ce baka yi fidiya shikenan kana dauke da ihrami ba arami idan aka yi arami bai yi ba wannan shi ma fidiya ba ta yi kenan kawai ya lalace ne an fahimta kenan wannan a gurguje kenan abubuwan da wato mutum yana iya daukan su wato idan yayi su fidiya ta kama su wannan hadisin dai zan magani wato akwai wato halaccin na farko zama a wajen wato ɗaliban ilimi ko kuma dan ayi muzakara ta ilimi kaga nan da yazo wajen shi yace jalastu Ka'ab bin Ujra sai tambaye shi akan mas'ala ta ilimi suka yi muzakara ta abin da ya shahi wato ilimi sannan kuma akwai halaccin tambaya akan abin da baka sani ba fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lam sannan kuma wannan yake nuna mana irin Ka'ab bin Ujra da falalai shi a sababin shi ha Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko aya kaga yace hiya liya khasa wa lakum amma kaga wannan yace tashi ce aka sabko amma daga baki daya al'umma ce wanda wannan ya faru da yawa a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu zai faru kaji sahabiya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam shin wannan rukhsa ta wuce ko kuma gabaki daya Annabi sai ya ce mishi ta gabaki daya ce kamar yadda mutumin da yaje yace ma da yaskuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya sumbanci wata mata wadda ba ta shi ba aka ka mishi wato abin da ya shafi waraka daga cikin wato abin in darasi wani lokaci an kawo kissar ta shi anan kuma akwai nan ka je wani ya ji kissa kuma ya je wannan yana daga cikin abin da ya shafi allazina yajtanibuna kaza'iral ismi wal fawahisha illa lamam anan kuma akwai haramcin wato mutun ya aske kanshi lokacin da yake dauke da wato harama sai dai idan wata wato ciwo ko wani abu kuma idan yayi haka dole sai yayi fidiya dole sai yayi fidiya sannan kuma zan mu gani kenan kafarar da zai yi fidiyar shine kana da zabi ko ka ba da dabba ko kuma ya zamanto ka ciyar da miskini shidda ko kuma ya zamanto ka yi azumi wato guda uku babu na gaba malamin yake cewa babu hurmati Makka baban da zai yi mana bayani game da abin da ya shafi alhurman Makka wanda Makka tana da alhurma gari ne wanda yake da alhurma gari ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama shi wanda kuma shi ne Ka'aba ita ce wato ginin da aka fara yi a ban ƙasa domin abautawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi-bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim Allah yake cewa lalle farkon wato gini gida ko daki da aka gina ma mutane dan su nuface shi da abin da ya shafi ibada shine lalladhi bi-bakka shine ginin wannan da yake bakka Makka tana da wannan suna na bakka an dauko shi wasu malamai suka ce yana daga cikin abin da yasa yake ce mishi minal buka saboda dukkan mutum da ya fuskanci wannan daki zuciyar shi zata zamanto ta kasanta da yawa kuma galibi zaka ga mutum ya zubi da hawaye saboda abin da ya shafi irin nutsuwa da tsoron Ubangiji subhanahu wataala wasu malamai kuma suna da wata magana akan shi kenan wannan daki Allah subhanahu wataala ne ya sa mishi alhurma sannan Allah subhanahu wataala shine ya girmama shi sannan ba zai gushe ba yana nan da matsayin shi har sai lokacin da zamani ya lalace saboda idan ya zamanto alkiyama ta matso zamani gabaki ɗaya zai lalace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin alamomin tashin alkiyama alkiyama zata tashi ne akan shirarun nas mafi sharrin mutane babu mummuni daya a doran kasa, shi yasa karshen zamani ka abin za a roshe gabaki daya, za a roshe ta daga Habasha, wani zai je daga Habasha aje a roshe ta, yayi an mata rumus, rumus za a mata aba Habasha ita ce Ethiopia Afrikawa Allah da mustahil. To ka gani dai ka aba dai karshe, to wannan zamani zai zo kenan babu masu imani gaba daya, an imani ya tafi. To matukar akwai ginin Ka'aba kenan, malaya zali akwai masu imani a ban kasa. Allah subhanahu wataala ya datar da mu, sannan kuma wuri ne wanda Allah subhanahu wataala ya sa mishi alhurma, kamar yadda zan magani a hadisi na cewa dukkan faman da khalahu kana amina, kai hatta da icce na harami yana da wato aminci, dukkan mutumin da ya shiga harami to ya samu aminci, ba ta yadda za a yi ka shiga ka taba shi ko kuma wani abu makamancin haka. Wannan Allah subhanahu wataala ne ya aje wato wannan doka. Duk da yanzu kuma zaka gani irin ɗan agulla in sun tsere sun shiga bayan agulla, wanda dai wasu da takardu suke kan mukhalafa, to mun sani ba har ciki ake kama su ko wasu a ciki ma dai aka ce ba mu gani ba dai a ido ce ana kama wasu. Allahu musta'an. To musulunci ya zo ya girmama wannan, kuma tun a jahiliya yana daga cikin abinda mutanen jahiliya, mutanen Makka Larabawa suka ɗauka daga addinin Annabi Ibrahim da Isma'il, shine girmama ɗakin Allah. Zaka ga har a jahiliya akwai mutane ne wanda sira ta gwada mana cewa suna girmama ɗakin Allah subhanahu wataala, su suke kula da shi, su suke kula da wato abinda ya shafi alhazzai idan sun zo da sauran makamancin haka. To hadisi na farko da malam ya kawo mana, an Abi Shuraih خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد آدت حرمتها ليومك حرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة هي الخيانة، وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل قال الشاعر: والخارب اللص يحب خاربة. وانا حديثي دمالا يكاو من نفركو رواية لغا أبي شريح dan ya karfafi wato wannan babe da malam ya kawo mana akan haramcin wato Makka. Malam ya ce an Abi Shuraih, daga Abi Shuraih yace Khuwailid bin Amir, Khuwailid dan Amir al-Khuzai al-Adawi. Khuwailid tasghiri ne na Khalid, Khalid shine zaka ce Khuwailid, kenan dan karamin Khalid shine Khuwailid radiyallahu anhu. Yadda Allah ta tabbata a gare shi annahu yake cewa qala, yace ma li Amr bin Sa'id bin al-As, yace ma Amr bin Sa'id dan As, wa huwa yab'as al-bu'usa ila Makka, a lokacin da zai aika wata runduna wato zuwa Makka dan sa yaki Abdullah bin Zubayr. Yace idhin li ayyuha al-amir, yace a bashi, a nema mishi wato audience, amir ya bashi izini ya shiga wajen shi, aka nema mishi ya shigo. Da ya shigo wajen nashi da ya ƙara tambaya ya ce: izin li ayyuhal amir an uhaddithaka qawlan qama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al-ghadata min yawmil fath, wato ba ni izini ya amir zan baka labari game da wata fada wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi da ita washagarin an yi fathu makka washagarin da aka yi fathu makka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi da wannan bayani yace fa sama'athu uznaya labarin da zan baka kunnuwa na wannan sun ji su wa wa'ahu qalbi sannan zuciyata ta hankalta da su ta kiyaye su yace wa absaratu aynaya hina takallama bihi sannan idanuwa na sun kan sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake magana wato da wannan labari da zan baka yace annabu hamidallah annabi sallallahu alaihi wasallama wa shagarin an yi fathu makka da ya tashi yana musu huduba ya jinjinawa Allah subhanahu wa ta'ala wa athna alaihi wato ya karfafa Allah ya jinjina mushi ya yabe shi summa qala sannan annabi yace inna makka taharramaha Allah ta'ala wa lam yuharrimuha an-nas kusan da cewa lalle makka Allah subhanahu wa ta'ala shine ya haramta ta ya sanya mata wannan al-hurma ba mutane bane suka sanya mata wannan al-hurma wanda makka Allah ne ya sa ta take da wannan al-hurma to wani idan yace to ai akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ibrahima harrama makka wa inni harramtu al-madina wa da'a bi ahliha wa da'a li ahliha wa inni harramtu al-madina wa da'awtu li ahliha bi sulusi ma da'a biha ibrahim to wani zai ce to ya ne za a gama wannan fada da wannan fada ta annabi sallallahu alaihi wasallama can annabi sallallahu alaihi wasallama yace ai ibrahim shi ya sama makka al-hurma nan kuma annabi ya kara cewa ba Allah ne ya sama makka al-hurma ba ba mutane ba to magana dai wanda mun riga mun sani cewa babu dukkan wani annabi wanda zai yi magana a karan kanshi ba ce magana ce daga Allah subhanahu wataala idan shine amsa akan wannan cewa Allah shi ya sa a halishan annabin shi ya bayyana ma al'umma cewa kaza ne kina annabi Ibrahim da ya haramta ba shi bai ke da haƙƙin wannan ubangiji subhanahu wataala ne ya sanya shi sannan yace walam yuharrimu hannas ba mutane bane suka haramta ta wanda an samu a jahiliya irin sarki idan ya kasaita sai zaman to ya kewaye waje kaza da yace wajen shi ne nan babu wanda zai shiga wannan wajen yayi wani abu a ciki amma irin cikin shu'ara zaka gani akwai wani sarki wanda yake ba da labari yake waye wata katuwan daji inda ya gani albarkacin gona sun huto yake waye da aka zo zawai ya kakaran shi yayi haushi to duk karshen nisan da aka yi haushin nan ne karshen iyakai shi yake waye ga baki yace ba dabba da zata shigo ta yi kiwo a nan he dabba shi in dabbar ka ta shigo nan ta bi shanin gwamna to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace walam yuharrimu hannas ai ba mutane bane suka zaman to sun sa mata wannan al-hurma sai yace fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha dama yace bai halatta ga mutumin da yake imani yayi imani da Allah sannan yayi imani da ranar lahira ya zaman to ya zubi da jini a garin makka wato makka ko mu ce a haramin makka saboda haramin makka baka zakka je baka kashe abu a wannan wajen kuma menene duk abin da yake ciki yana cikin amintuwa ya samu amintuwa kamar yanda zan mu gani yace wala ya'dudu biha shajara kai hatta da wato itace bai halatta mutumin da yake imani da Allah ya sare shi a makka kaga icce ko kana zanna kai haka ka cire icce a bai halatta babban laifi ne zakka gani zan mu gani me zakka bada yana can hukunce hukunce zai zo a gaba yace fa in ahadun tarahhasa bi qitali rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama faqulu inna allaha qad adina li rasulihi wa lam ya'zan lakum idan dayan ku yazo ya kawo muku hujja cewa ai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga ya yaki makka shi ma da wannan zai shigo yayi yaki a makka to annabi yace to ku ce mushi inna allaha lalle allah qad adina li rasulihi haqiqa ya umyama annabin shi wato izini ne ya shiga makka walam ya'zan lakum amma ku bai yi muku ba izini sai ce wa inna ma adina li sa'atan min nahari sannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama wani yanki ne na yini aka bashi izini ya shiga ya kama makka da yaki sannan da ya shigo kuma ba wani kashe kashe ba akai yankin shine daga gushewar rana
zuwa wajen kusan la'asar shikenan an kama maka gabaki daya a wannan dan lokacin an tarbalin nan shi yasa yace wa azna li wa inna ma azna li sa'atan min nahar kadai Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi izini ne na wani yanki na yini wa kad adat hurmati hurmatuha li yawmika hurmatiha bil amsi annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kusan da cewa yanzu kuma makka alhurmatta ta dawo kamar yadda alhurmatta take a jiya kenan wannan dan yanki ne kadai aka ba annabi izini ya shiga da aka kama makka an zamanto an bude ta zamanto gari na musulunci to shikenan kuma alhurmatta ta dawo kamar yadda take alhurmatta a jiya annabi yace fa yuballighu shahidul ghaib wanda yake nan ya ba ma wanda bai nan labari wanda ya halarci wannan jawabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace al ghaib wanda bai nan shi kuma a bashi labari a isar mishi fa qila li abi shuraih sai aka ce ma abi shuraih ma qala laka to da kaje kama amir in gargadi da wannan nasiha me yace maka qala sai yace ana a'lamu bidhalika minka ya aba shuraih yace ai ya aba shuraih ni nahi ka sanin wannan wai wannan amir in hoshi ba ba sahabi bane ba yake ce ma sahabi haka yace innal harama lalle harami la yu'idu asiyan ai bayya katangace wanda yake mai sako ya zamanto ya katangace shi ya kare shi ya bashi kariya wala faran bidami ko kuma wanda ya gudu da wani jinin wani misali yayi kashe wani yazo ya shigo harami wannan harami bai bashi kariya yace wala faran bi kharaba bi kharibatin ko kuma wanda ya gudu da wata wato abin da ya shafi sata kai wata sata ka shiga harami kace ka samu kariya yace ai harami bai baka kariya to wannan magana ce dai za a bashi ita shi wato malikin wanda a bashi rai ya shiga yake mishi nasiha amma ba wai fada ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama haka ba sannan shi ma da ya faɗi wannan kamar yadda malamai suka ce ya faɗi ne dalilin niyyar shi da sai sun je sun yi yaki wato Abdullahi ibn Zubair da lokacin da aka yi mubaya'a shi bai yi mubaya'a kamar yadda yake cikin tarihi yana makka ya shiga yana harami su suka sa karshe dai suka zo ba su samu ba dama daga karshe dai aka turo Hajjaj ya zo Allahu musta'an abubuwa dai suka faru hayi ya zamanto an kashe wato Abdullahi bin Zubair aka kai ma shi sarkin wanda yake abin da ya shafi kanshi abu ne wanda ya faru zamanin Hajjaj Allahu musta'an ala kulli hal wannan hadisi dai malam ya kashi dan ya nuna mana al-hurmar wato ita wannan gari wanda yake na makka makka tana da al-hurma wanda duk abin da yake cikin wannan yanki na harami waje ne wanda yake da al-hurma saboda dan al-hurmar shi idan kai sallah anan za a baka ladan kai ladan sallah 1000 a haramin makka Madina kuma 10,000 Baitul Maqdis 500 amma haramin Makka kaga 100,000 aka bada sallah azhar dai in kai 5 salawat a can ho aka ka samu 100,000 sai kai yanzu ne in ka zo kai tariya baya ka zubda suwa kai wani abu wanda yaje share maka su to kaga ni sai dai ka roki Allah ka samu sabati to waje ne wanda yake da alfarma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama kaga a cikin hadisin ya nuna mana dukkan mutumin da ya shiga ba za a zubda jini ba a wannan duk wata dabba da take cikin harami wannan amintattuwa ce wasu dabbobi wanda an ba da shari'a ta ba da dama cewa za a iya kashe su a irin wannan khamsun min alfawasik annabi sallallahu alaihi wasallama yace yuqtalna fil hilli wal haram wasu dabbobi daga cikin fasikai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana kashe su a cikin harami da inda ba harami ba daga cikin al-ghurab wal aqrab al-hida kalbul aqur annene nabiyar al-fa'ara kaga kira irin su gahiya ka ganshi a harami ka fice shi kunama karan hauka mai cizo wanda an sake shi sai watsa mutanen gaba daya shi ma a buge shi saka kago a kashe ta to duka wannan annabi sallallahu alaihi wasallama an kaka shi ma a kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada izinin a kashe su amma sabanin haka nan duk dabbar da ta shiga harami ko mutun ya shiga harami to ya amanta ya amanta shi yasa an ka biyo mutun zaka kama shi zai shiga harabi igoguga ka rike shi in ya shiga harabi ya barka shikenan idai kai haguri idai ka koma kai dawo to kuma in yazo harabi masallaci harabi komai yana iya samu a nan sannan kuma hududul haram yanzu makka idan muka duba ba dukan ta bace take cikin harabi gari yayi gaba da haramin cikin makka yake hawajen makka akwai amma yanzu gari yayi gaba to alhamdulillah an sa alamomi wanda suka kewaye zaka gani idan ka yi zaka gana an rubuta haddul haram ne ko haddul haram zaka ga an sa haddul haram an yi wani kamar irin wannan foto guda biyu haka an yi wannan sama an rubuta can ma gaba an yi ya kewaye wato inda yake hududul haram ne shi yasa zaka gani akwai masallacin da yana cikin harami malamai suka ce to shi ma yana da wannan ladan ta irin masallacin haram shi yasa nan wuri a nan matsa da yake in kana da farsala nan kawai ka sha saboda cikin harami ka wuce shi yasa zaka gani a cikin irin mutane zaka ga suna nema wake da wuri wanda ya bada ayi masallaci su zo su gina masallacin a wajen to amma Madina ma kuma tana da irin wannan an iyakance wannan wurin sannan babban abu kuma shi ma laifi a irin wannan wuri shi ma municipal ne ko tribal ko har zuwa karshe tribal kai laifi a irin wuraren nan masu alburma ba kar ba laifi bane ba kamar a wajen su in kai laifi a nan kawai sai Allah almustaan shi yasa bangaren wajen irin wannan kwashin bukur dai yana cikin harami ko sai an kare Allah almustaan to Allah subhanahu wataala ya kare sannan kuma a hadisin nan zan mu gani akwai halaccin nasiha ga shugabanni nan da zai yi nasiha ga shugabanni sai da ya tambaye a bashi audience kai ma kana zakka ma shugaba nasiha sabanin in mu a yanzu kawai idan ka tashi shugaba yayi wani abu kawai shikenan ka hawo micro inna alhamdulillah ka fara yaddi yayi kaza yayi kaza yayi kaza ba haka ba ake nasiha ga shugaba abinda ake nasiha ga shugaba shine ka je ka iske shi kan mishi nasiha idan ta kama an yi wannan tukun shine malamai akwai etap inda ake zawa har ayi jahar ayi inkarin wannan abin amma abin da ya fara mishi inkari wato a yanda yake a sirrance a mishi nasiha kamar yanda malamai suka ambata sannan kuma zan mu gani game da abin da ya shahi kyakkyawan hali idan zakka tai ka je ka girmama shi yanda yake so a kambama shi kaga da nan yazo ya ce mishi zai bashi labari kaza da kaza da yaji daga wajen biyayyan halitta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yaji daga kunnuwan shi sun ji zuciyar shi ta kiyaye idanuwan shi sun gani annabi lokacin da yake ba da labarin wannan kuma yadda yace a nema mishi izini da ya ƙara shigowa yadda yace ya amir idan li ka bani iznin dai tukun aka ce an bashi yace zai ba da labari akan wannan idan wannan yake nuna mana nasiha da ake ma shugabanni nasiha ake yi musu sabanin zaka gani a yurare mafi yawa idan an zo malamai suna ambata wani lokaci idan an zo gamuwa na shugaba misali na gari ko wani gubernator sabo ya zo ya tattaro malamai a zo a hadu za a dan yi president kwantaka ake cewa ko kuma zaka gani wasu daga cikin malamai kawai ta suke to mu muna taya ku adda a malamai suka ce a lokacin ku gayi mishi abin da yake kanshi haƙƙin da yake kanshi in akwai wasu nasihohi da ya kamata a yi wannan wurin da ya zo kahin shi an yi goman shi sun zo sun tai shi ma tahiya zai to kina wannan ita ce nasiha da ya kamata a ringa yi ma wato shugabanni idan dama ta samu ko kuma yana aikata wani abu wanda wato ba daidai ba kina sai a yi mishi nasiha sannan kuma zan muga a wannan hadisin cewa mutane ba su sauya wani abu wanda yake wato na shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ma mutane suka ce maka ai Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya shiga Makka da yaki to ka ce mishi Allah ne ya mishi izini ba kai ba kiyasi da shiga Annabi ka ce kai ma zakka je ka kai ma Makka hari ko kuma wani abu makamancin haka sannan kuma zan mu gani haramcin abin da ya shahi zubda jini gabaki daya kuma barantana ma in ya zamanto a cikin harami ne yake wanda yake na Makka kenan zai zamanto ya yi karfafa akan wato haramcin wannan حديثي نقب دمالا يكاو منا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد
حرمه الله يوم خلق الله السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعاضد شوكة ولا ينفر ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه وتولنا حديثي فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لكينهم ولبيوتهم فقال إلا الإذخر وتولنا حديثي شما أكان واتو حرمت مكة لكما حكمت أبندي شاهي هجرة بايا أن يفتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa la hijrata ba'da al-fath babu hijra bayan an yi fathu makka wato babu hijra bayan an yi fathu makka wace hijra kenan daga makka zuwa madina ko kuma daga makka zuwa wani waje kuma wannan yake malamai suke cewa yake nuni akan cewa makka ta zamna balada ce wadda take darul islam ila an taquma sa'a saboda annabi ya ce babu hijra bayan makka da za a zo a ci makka da yaki a ce an yaki kafurai sun kama makka kaga duk musulmi da yake nan in an hana shi musulunci ina zai tashi dole ya hijira in an hana shi ya bayyana musulunci shi to amma annabi yace ma la hijrata ba'da al-fath ina wannan yake maka nunin cewa makka zata dawwama gari ne na wato musulunci har sai lokacin da zamani ya lalace babu mummunai ɗan habasha su zo su fasata yace walakin jihadun waniya yace sai dai abin da ya shahi jihadi da kuma niyya jihadi shine kam matukar bada kokarinka akan abin da ya shahi daga kalmar la ilaha illallah ta hanyar wato abin da ya shahi yaki ne ko kuma ta hanyar da'awa ne ko kuma wata hanya waniyya ko kuma niyya akan aikin Allah wanda yake aiki managarci da kuma dukkan wani dangi na abin da ya shahi wato alkhairai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan yana nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idza stunfirtum fanfiru wa idza stunfirtum idan aka nema ku huto idan shugaba yace hayya a tahiyaki to gabaki dai kowa ya dauko kwari da bakan shi gabaki dai a tahiyaki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fanfiru ku tashi ku huto wato a tai wajen wannan yakin da gaugawa saboda idan aka yi shela a tahiyaki kalabe babban laifi ne kai akan wannan wa qala yawmal fath wa yawma fath makkah haka yace ranar fathu makkah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hadhal balada haramahu allah ta'ala yawma khalaqa as-samawati wal ard kusanda cewa lalle wannan gari na makkah allah subhanahu wa ta'ala ne ya sa mishi wannan al-hurma ranar da allah subhanahu wa ta'ala ya halicci samai da kasai yace fa huwa haramun wannan gari haramun ne wato yana da al-hurma ake da al-hurma shi kuma haramun ne yace bi hurmatillahi da al-hurma ubangiji subhanahu wa ta'ala ila yawmil qiyama hayya zuwa tashin al-qiyama cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine ya sanya ma wannan gari al-hurma yace fa wa innahu lam yahillu al-qitalu fihi li ahadin qabli annabi yake cewa kusanda cewa ba a taba halitta ma ba wani ya shiga makka da yaki gabani na kahin annabi ba a taba halitta ma ba wani wanda aka ce ya shiga makka da yaki yace walam yuhilla li illa sa'atan min nahari ni ma karan kaina ba a halitta mini face wani dan yanki ne daga cikin wuri shine muka ce daga baki kin gushewar rana ya zuwa abin da ya shahi wajen la'asar yace wa inna allaha fa huwa haramun bi hurmati llahi ila yawmil qiyama annabi sai ya koma maimaita wannan kalmar cewa makka tana da alhurma da arhumma allah subhanahu wa ta'ala hayya zuwa tashin alqiyama annabi yace la yu'addadu shaukahu wato wata icce na makka ba a sare shauka qaya dukan wata qaya da ta fito qaya ce ga ta nan idan tana cikin haramin makka wannan haramun ne ka zamanto ka cire ta annabi yace wala yanfaru sayduhu haka kuma baya zamantowa kai farauta abin da ke cikin ta dan tabarin wannan daga gansu nan zaka bar su asu nan masha Allah sun koshi shi yasa in ka gansu basu tsoron mutane ba saboda waje ne wanda sun samu amintuwa a amince zaka gani zaka wuce ga ta nan zan tabara ta zo ta wannan baka gani ba a bidiyo ma wata ta zo ta hawo ni tsuntsuwa ta zo ta wannan saboda tana yana ta zo nan ta gani ta hawo ta san sai a hankali sai a hankali amma wani a ce a wannan tantabarin na Fatima ne in ka yanka ma busu yankuwa ko busu da uwa wannan duka kitabun ra'as ne kitabun ta hudo daga harami in tana so a gwada a gani ta yanku ko bata yanku ba amma matukar tana cikin harami ba za ka farauce ta ba ba za ka farauce ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yultaqatu luqtatuhu illa man arrafa sannan a haramin makka ga wanda Allah ya sa yaje haji ya kiyaye da wannan masala ba a tsuntuwa a haramin makka idan Allah ya sa kaga tsuntuwa ka dauke ta to kai aiki ya same ka sai kai shi yasa annabi yace illa man arrafa duk wata tsuntuwa da zaka yi a irin wannan wuraren namu misali wanda ba harami ba dai ka arrafa ta zuwa shekara ya halatta ya zamanto ka ci ta misali kai ne ka samu miliyan guda kake ta cigiyawa yadda kuɗi kaza da kaza akai sai an yi shekara ba kawai da ka samu ba kai kawai ka samu halal liya kawai ka shiga kaje ka sake salula da wani waye da wani waye a'a in ka samu sai kai cigiyar da zaka yi ta yi shekara idan shekara ta yi baka samu ba mai ita to wannan ya halatta ya zamanto ka ci wannan dukiya to amma a makka cikin harami da bambanci idan ka samu to kai haka mutu kana cigiya haka mutu kana cigiya cigiya zaka yi ta yi kai ta yi kai ta yi kai ta yi kai ta yi har sai an samu mai ita in ba samu ba mai ita ba sai kai wa warisa in ka mutu ma wasu ka ce musu wannan da Allah ce a yi shiga da cigiya in kuma su ta halatta Allahu a'lam amma alhamdulillah yanzu zaka gani hukumar Saudiya sun yi wani maktabi na wato waje ne wanda ake inshadud dala misali in ka samu abu sai zamanto ka dauke shi ka kai ta su tunda suna nan da wamanmu sai ka kai shi wannan maktabin wannan biro da aka keɓance nan ka aje tsuntuwa ne kaza da kaza shi ma kai tsaye wanda ya yadda abu zaka ga inda zai fara zuwa can zai dai ya ce ya yadda abun shi kaza da kaza da kaza da kaza kaga an sauƙaƙa malum to in kuma da babu wannan kana ga ko da kuɗi ka gani kawai dai ka bar shi ka in dai baka iya arrafa shi shekara in kuma ka iya aiki kai ta shekara kai ta shekara to sai ka dauka kai ta kai ta cigiya akan wato wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace illa man arrafaha sai dai mutumin da ya zamanto zai zamanto ya yi shedar ta har ya zuwa sana guda shekara har ya zuwa wato rayuwar shi yace wala yuhtala khalahu sannan kuma wato abin da ya shahi a makka dukkan wani abu wanda ya tsuro na icce ba za a ci ba a cire shi ba a cire wani icce da zak a makka a cikin harami shi yasa abdullahi dan abbas anan sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah illa al-idkhir ya rasulullah banda idkhir idkhir wata shimka ce wanda take icce ne wanda yake da ra'iha wanda take da dadi mutanen makka suna aiki da shi shi yasa yace fa innahum illa al-idkhir fa innahu liqaynihim idkhir ya kasance ga makerensu suna dauka suna aiki da shi yace wa buyutihim sannan suna aiki da su suna sa su a gini misali kamar azara kamar kace azara kaga yanda ake sabri to ana sa shi a azara ga a rihi da suke yi ana sa shi sai Abdullahi dan Abbas al-Abbas yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam banda wannan ya Rasulullah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa al-idkhir banda shi amma da aka ce har shi shikenan mutanen Makka shi ma fasu aiki za su yi da shi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi hanya akan wannan kenan wannan duka hadisan yana nuna mana irin alhurmin Makka da kuma Makka zata dawwama gari ne wanda yake amintacce tare da abin da ya shahi wato imani mutananta ba za su dawo baya ba su ce sun kafurce ba za su kafurce ba Makka tana nan har sai alkiyama ta tashi wato abin da ya shahi imani shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu hijira ai babu hijira daga garin musulunci zuwa garin musulunci sai dai ka ce ka kaura dalilin wani abu amma hijira ita daga garin kafurci ce zuwa ga garin musulunci shi ma garin kafurci sai wanda aka zamanto an hana ka abin da ya shahi bayyana addininka da makamancinsu sannan kuma wannan hadisin zan magani irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwaɗayin ya sanar ma da al'umma dukkan wani abu wanda yake hukunce la sai ma anan wannan baban hukuncen wato haji dan kakka je kana dauke da haji kaje ka kama tantabara ta janyo maka tantabara mai zaka yanka rago za a samu gome ko kuma sha ta zakka ne ma to ka gani ka je garin tantabara ka ciwo ma kanka abu wanda yake babba sannan kuma dan mu gani a wannan hadisin haka abin da ya shahi jihadi cewa jihadi yana nan har kiyama ta tashi amma tare da sharuɗin shi idan limami shugaba wanda yake na gaba ke daya yace a huto a dai jihadi nan daukar kalmar la ilaha illallah shine za a huta aje ayi jihadi ba irin wasu jama'a ba wanda zasu kebance a gehe guda su ce su ne wato lidda'awati wal jihad dan kaga wannan ba kan gaskiya bane wannan khawarij mafi yawa khawarijawa ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama daman ya bada wato bayanan su da Allah mu tsaya nan da fatan abinda muka fadi dai Allah ba mu ladan kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين